ɗan Najeriya dai na ci gaba da mai da martani game da wannan budaddiyar wasika. Al'ummar yankin Kudu maso yammacin Najeriya su ma ba a basu a baya ba, inda wata kungiya da Muslim Right Concern dake nan jihar Lagos ta fitar da wata sanarwa take sukan tsohon shugaba Dr. Olusegun Obasanjo da cewa ya bar jaki yana dukan taiki, domin kuwa ya kamata ya dora tsaiko da kuma tafiyar hawainiya da gwamnatin Muhammadu Buhari ke yi akan ƴan majalisun tarayya waɗanda ke cakulatin bangaro game da duk wani kokari na gina ƙasa da gwamnati ke gabatar musu. A cewar shugaban wannan kungiya Professor Ishaq Akintola, kungiyar su ba ta goyon bayan wannan shawara na Dr. Olusegun Obasanjo, kuma tana kira gare shi da ya janye wannan wasika da ya rubuta, tare da kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya watsi da wannan wasika ya kuma tsaya takarar neman shugabanci a zaben da za a gudanar a shekara ta 2019.
We think President Muhammadu Buhari has performed relatively well without the kind of trap the Nigerian National Assembly has become for Buhari. We believe Buhari could have done better.
Yace muna ganin shugaba Muhammadu Buhari ya taka rawar gani in banda tarkon da ƴan majalisa ke kafa masa, da tuni ya wuce nan, don haka akwai buƙatar Buhari ta zarce, domin kuwa sai ya sake dawowa ne zai samu ƴan majalisa na kwarai da za su taimaka masa wajen tafiyar da ƙasa kamar yadda ƴan Najeriya ke fata. Akasarin masoya Buhari da nazanta da su a nan birnin Lagos dai sun dora laifin gazawar gwamnatin Muhammadu Buhari ne akan ƴan majalisun tarayya da kuma na wakili, wanda aka sanin su ƴaƴan jam'iyyar PDP ne suka sauya sheka ana gab da zaben shekara ta 2015, wanda kuma har yanzu ake ganin tamkar angulu da kan zabo ne suke wa jam'iyyar ta APC. Alhaji Ado Dan Sudu wani mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum.
Mun magana cewa General Muhammadu Buhari ya hakuri kai ya tsaya takara, wannan ba laifi bane ko yana da mafi ra'ayinsa. Kuma mu duba General Buhari nan da tujin ya riga ya tsufa gurgudun iko, ta haka nema a ra'ayina kamata ya zama uban ƙasar nan ya koma waje ɗaya ya sa ido inda ya ga ake son gyara za a gyara ya sai a gyara, saboda mai ya tsira da darajarsa da mutuncinsa. Don haka ya kamata general ya yi haƙuri.
Tuni dai gwamnati ta tarayyar Najeriya ta gode wa tsohon shugaban ƙasa Dr. Olusegun Obasanjo dangane da wannan wasika da ya rubuta mata, tare kuma da jan hankalinsa dangane da wasu ayyuka na a zo a gani da gwamnatin ta Muhammadu Buhari ta gudanar a kusan shekaru uku da ta shafi a kan karagar mulki da suka haɗa da yaƙi da cin hanci da rashawa da yaƙi da ƴan ƙungiyar Boko Haram, wanda gwamnatin ta ce watakila cin Olusegun Obasanjo bai samu daman duba ayyukan da gwamnatin ta gudanar ba ne dangane da yawan aikace-aikace da kuma zirga-zirga da yake a ƙasashe daban-daban na duniya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.